Shahararren ɗan wasan gaban nan na Manchester City, Samir Nasri, ya ce Chelsea fa ba wani club ne na musamman ba. Sannan ya ce club ɗin na Chelsea wanda ke kan gaba a gasar Premier League zai kwafsa. Jaruman Jose Mourinho na da maki 7 bisa 'yan Manchester City a yayin da gasannin da suka rage 13 ne. Club ɗin Chelsea ya ci kwallaye 55 fiye da duk wani club ɗin da ke wannan rukunin gasa a wannan kakar wasa. Amma fa gwarazan London ɗin nan ba wani burge Nasri suke ba, duk kuwa da cangaras ɗin da suka yi da 'yan Manchester City sau biyu a wannan kakar wasa. Ni mai sha'awar Mourinho ne sosai, to amma club ɗinsa bai burge ni ko ƙanƙani. Haka nan wannan bafarinshe ya gaya ma kafafen yaɗa labaran Burtaniya, ya ƙara da cewa mun yi wasa da su har sau biyu, a wani lokacin ma da mutane 10 kawai, duk kuwa da haka mun fi su burgewa. Sannan mun sake fafatawa da su a Stamford Bridge, a nan ma mun wajajjaga su. Nasri ya yi imanin cewa club ɗin Manchester City zai zama zakara muddin makinsa ya kai 90 zuwa ƙarshen kakar wasannin. To amma fa a yanzu ya gaza hakan da maki 38 a yayin da saura maki 39 ne kaɗai suka rage yayin gasar cinsu.